العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إلى ربنا الله سبحانه وتعالى دي كرب آمنا كياوة وان أيكم من الخير da gafarta mana kurakuranmu da zanubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillah kamar yadda muka yi bayani a wancan mako mai zuwa za mu tashi akan babin rantsuwa da hukunce hukuncin rantsuwa da kuma alwashi ko kuma bakance yau kenan Laraba da muke 24 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1435 Hijiriya wanda ta yi daidai da 26 ga watan uku na shekara ta 2014 Miladiya قال ايش الفصل الثامن واتو الفصل ده شينه كما اچي chapter ko kuma ace wani yanki na takwas fil yamini game da hukuncin rantsuwa a musulunci wan nadri da kuma alwashi ko bakance wato an nadru shine alqawrin da zakai between kai mutun da mahalicinka Allah wani alqawri zakai wa Allah tsakanin bawa da mahalicinsa shine ake kiran shi an-nazru al-qawri al-yaminu kuma rantsuwa wato rantsuwa in kana so ka karfafawa mutum abinda kake fada cewa gaskiya ne babu shakka babu kokonto babu tantama kana so ya gaskata ka to nan ne rantsuwa ke tasowa amma ana son asalin dan adam in zai magana shi yayi magana normal wani kaje kasuwa yau kaje inda na aike ka eh naje kawai in kaga alama akwai shakka sai ka ce masa tabbas naje in kaga alama akwai musu da rashin yadda ka ce masa wallahi naje nan ne inda rantsuwa zai taso ka tabbatar masa amma ba a son duk abinda musulmi zai yi duk magana da zai da ya menene ya fara da rantsuwa no rantsuwa wani makami ne wanda ake aje shi a can gefe sai bukatan shi ya taso ake daukowa a rantsi da shi ina fata an gane ko wani ga kudin nan naira 10,000 ka kai ma wani ka kai masa eh na kai masa normal magana anya tabbas na kai masa ban yadda ka kai masa ba wallahi na kai mu duba yanda abun yake da tausa amma kawai normal magana wani ka kai sakonan billahi la ilaha illa huwa na kai me duniya me duk na taso da wannan no need so idan ka je stages ne sai idan ka lura da reaction din mutum ko yanda yake ka karanta a fuskan shi kaman bai yadda bane nan ne zaka he ka fara kana dan haura kana haura har aje kurewa shine wallahi idan ka je wallahi kuma an kure amma kar ka fara da rantsuwa mutum bai bukace ka ba ba a son kullu halafin halafi komai naka yawan rantsuwa ba a san shi a dabi'a to maganan nan ta rantsuwa shine ka karfafawa mutum ta kira masa suna ko sifan wanda da an ji kawai za a yadda da kai shine zamu shiga dai shine ma'anar rantsuwa da kuma an-nazru al-qawri tsakaninka da Allah ubangijinka kaje ka zauna ka masa alƙawarin waɗansu nafiloli yau na yi wa Allah alwashi insha Allah zan yi kiyamun lalle zai nafila 30 raka'a 30 ba tare da wani sharadi ko sai ya maka wani abu ko bai maka ba akwai kuma inda zai taso ka ce insha Allah in exam din mun nan ya fito na ga na zo first class nayi wa Allah alƙawari zan yi kaza
kaga nan ka kulla alƙawarinka da Allah akan wani abun da sai ya maka shi wato it means kenan in bai maka ba za ka yi ba kenan to duk zamu ji irin waɗannan abubuwa da izinin Allah subhanahu wataala wa fihi madatan a karkashin wannan chapter din akwai topics akwai waɗansu wato gabobi masu muhimmanci guda biyu almadatul ula gaba ta farko fil yamini zamu dauko shi rantsuwan tukuna muji a karkashin wannan zamu yi definition zamu yi bayani zamu yi defining menene rantsuwa ta'arifuha rantsuwa al yaminu shi rantsuwa hiya al halifu bi asma'illahi shine rantsuwa da sunayen Allah rantsuwa da sunayen Allah ta'ala aw sifatihi ko sifofin Allah waɗannan abubuwa sune kawai aka yi daka rantsa da su sunan Allah ko sifan Allah duk wani sunan wani makhluki a duniya ba a yadda ka kira shi a matsayin rantsuwa ba domin wanda kake yawa magana nan kana so ka rantsa masa kana so ka nuna masa ka rantsa masa ne da abu mafi darajar da babu wani sama da shi wanda shi din mai rantsuwa yayi imani da shi shi ma wanda ake masa rantsuwan yayi imani da shi ya yadda da shi ina fata an gane so anan ba a yadda ka rantsa da annabi ba ko kabarin annabi ko ka rantsa da jibrilu ko ka rantsa da mika'ilu ko ka rantsa da sayyidina umar ko ka rantsa da ɗakin ka'aba ko ka rantsa misali da kabarin wani malaminka ko kabarin wani shehi a duk inda yake tunda an hana manzon Allah da kabarin manzon Allah kan akwai wanda ya kai manzon Allah daraja babu bai ma taso ba kawai duk wani abin da yake in existence in ba Allah ba ba a yadda ka rantsa da shi ba sai Allah subhanahu wataala ina fata an gane ko mutum ya rantsa da baban shi da kabarin baban shi ko ya rantsa da matan shi ko da ɗan shi duk ba a shine hiyal halifu ma'anar rantsuwa shine ka rantsa bi asma'illahi da sunayen Allah ɗaya daga sunayen Allah wa aw sifatihi ko sifofin Allah subhanahu wataala nahwa misali ka ce wallahi la af'alanna kaza wallahi zan aikata abu kaza aw ko kuma kace wallazi nafsi biyadihi na rantsa da wanda raina ke hannunsa an san ba a hannun kowa bane sai wajen hannuwa hannun Allah manzo Allah yana rantsuwa da irin wannan rantsuwa ko kace wa muqallibil qulubi na rantsa da wanda yake jujjuya zukata yake jujjuya zukata waye mai yin wannan ko kace na rantsa da mai saukar da ruwan sama saukar da ruwan sama sifa ce tawa aiki ne nawa babu wani mai yi irin waɗannan ina fata an gane ko ko na rantsa da wanda yake jujjuya dare da yini waye mai yin haka ko na rantsa da wanda yake fito da rana daga gabas ya fadar da ita ta yamma duk an san Allah ne tunda ba malamin ka bane ke yi ba babanka bane ba wani bane Allah ne to irin wannan ayyuka idan ka rantsa da su yayi Allah ne mai wannan sifar wannan mun ji ma'anar rantsuwa na biyu ma yajuzu min hawa ma la yajuzu zamu ji irin rantsuwan da ta dace da shari'a wanda shari'a ta yadda da ita da rantsuwan da bata dace da shari'a ba wanda shari'a tai condemning din shi shine zamu yi a wannan wato gaba ta biyu mala yace yajuzu ya halatta ga dukkan wani musulmi alhalifu bi asma'illahi ta'ala ya rantsa da sunayen Allah madaukakin sarki iz kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hujja ita ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwansa ya kasance ya halifu billahi alladhi la ilaha ghayruhu ko yakan irin wannan rantsa ce na rantsa da Allah uksimu billahi alladhi la ilaha ghayru na rantsa da Allah da babu wani sa babu wani sai shi ko babu wani abin bauta da gaskiya sai shi ya halatta ka fadi haka wa ya halifu ya halatta kuma ka rantsa kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantsa da wanda ran muhammadu ke hannunsa ko na rantsa da wanda numfashin muhammadu ke hannunsa da rai da numfashi duk ɗaya ne numfashi shike nuna alama akwai rai rashin numfashi shike nuna alaman ba rai to da waɗanda suke cana rantsa da wanda ran Muhammadu ke hannunsa ko na rantsa da wanda numfashin Muhammadu ke hannunsa duk ɗaya ne wa halafa jibrilu shi ma jibrilu alaihi salawatu ana nuna maka annabi fiyayyen al'umma wanda muke koyi da sunnansa yana rantsuwa ne da sunayen Allah da sifofin sai aka kawo mana example na annabi sai aka kawo mana example shi ma jibrilu din nan duk da girman shi da darajar shi shi ma da Allah madaukakin sarki ke rantsuwa wa halafa jibrilu an samu a cikin littafan tarihi inda jibrilu alaihi salam ya rantse bi izzatillahi da izzan Allah da darajan Allah qala ta'ala Allah yace wa izzatuka la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha na rantse da darajan ka ya Allah na rantse da izzar ka inji jibrilu kenan ba mai jin labarin aljanna sai ya shige ta dalilin rantsuwan shine Allah madaukakin sarki ne ya halicci wuta lokacin da ya halicci wuta ya halicci aljanna sai ya inviting jibril ya ce jibril je ka ga wutan jahannama jibril ya je ya ganta sai ya ce ya Allah ba mai ganin wutan nan sai ya guje ta ba mai ganin ta sai ya guje ta na rantsa da zatin ka sai yace je ka duba aljanna ya duba aljanna da abinda Allah madaukakin sarki yayi a ciki ya tana da a ciki sai jibril yace me ya ka gani Allah yace mai ya ka gani yace ai ya Allah ba mai ganin wannan aljanna na rantsa da zatin ka sai ya shige ta to shikenan sai ana nan hey Allah yace jibril je kai can an jima kuma ya kira jibrilu lokacin da yazo ya sanya step hanyoyin shigan wutan duk abinda dan adam yake so a rayuwa ne step number 1 son chakuduwa da mata son zina son liwadi son abinan riba son sata son kisan kai son zamba cin amana yin music yin waɗannan abubuwa gaba ɗaya step din da Allah ya sa su ne hanyoyin da za su kai mutum aljanna sai Allah ya sa irin abinda dan abinda zai kai mutum wuta irin abinda dan adam yake so ne a rayuwarsa aljannan kuma sai ya sa hanyoyin shiganta abinda rai baya so sai ka je kai jihadi an kashe ka a kana ganin takwafi yazo kawai zai datsa wuyanka ka ce ashhadu an la ilaha illa ka rai yana son ya mutu ila malaria ta kama kaga a gudu asibiti malaria ai typhoid ne inna lillahi kaza ballantana a ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum na wajabta muku yaki amma rai baya su mutum ya je ya ga an wasa wani makami wai shi za a tinkara da shi Allah ce nan aljannan take kaga wani kayan mugunta iri kala dukkan su tsini ne wani ma tsinin bai isa ba sai an shafa mai wani irin dafi duka yi mutum ya ake sanka Allah ce nan aljannan take to ku duba a sa mutu wannan mu duba salloli biyar din nan mu duba qiyamul layli mu duba azumin watan ramadana mu duba inda zaka sha yunwa mu duba arfa tsayuwan arfa kwana amina takawa mu duba dawafi mu duba waɗannan mu duba karatun abinnan mu duba ka tara dukiyanka ka wahalaka a rana a iska a cikin hunturu a ruwan abinnan sama ko ina ka yi tafiye-tafiye ka tara sai ce ka raba shi 40 ka ba mu wani kyauta compulsory kuma rai baya so yana zaune inuwa kai a ce in bashi kaga ai rai baya son irin wannan to ka duba karatun qur'ani ka zauna ya idon ka dinnan an ce karka kalli wannan shi kuma ido akwai son kallo ko ba haka ba zaka zaka duba kunne yana so ya ji wannan a dade shi to duk irin wannan zaka samu abinda mutum baya so ne kwata-kwata zuciya ba ta so ita ce aka sa aljanna sai Allah ya ce jibrilu je ka duba mu mutan yanzu yaje ya kalli wuta ya ce kai Allah duk nan za a yofa da ya kalli aljanna ce kai da kyar a samu mai shiganta mafa da fista yace na rantsa da zatin ka ba mai jin labarin ta sai ya shiga wuta fa ba mai jin labarin ta sai ya guje ta amma da aka sa hanyoyin shiga wannan Jibril yace to gaskiya nan dai za a fi yawa anan to haka zaka tara to inda dalilin rantsuwan ya tashi yace wa izzatuka na rantsa da izzarka ya Allah la yasma'u biha ahadun ba mai jin daya da mai jin labarin aljannan nan yanda take illa da khalaha sai ya shige ta to kun ga Jibrilu shi karan kanshi ya rantsa da zatin Allah da izzar Allah kai ko wa bi izzatika izza ai sifa ce ta Allah wala yajuzul halifu baya halatta kwata kwata ga duk wani dan adam alhalifu ya rantsa bi ghairi asma'illahi ta'ala da waɗansu sunaye wanda ba na Allah ba wa sifatihi ko ya rantsa da waɗansu sifofi wanda ba na Allah ba kuma ce na rantsa da aradu aradu suna ne amma ba na Allah bane na rantsa da kwaran kwasa suna ne ba na Allah bane ina fata an gane ko na rantsa da bishiyar kukan nan bishiyar kuka sunan wani abu ne ba na Allah bane ina fata an gane ko yawa sawa'an a rantsuwan nan da zakai matukan ko rantsuwa da zakai da wannan sunan ko da sifan wannan abun matukan ba na Allah bane to koda abinda ka rantsa da shi din abinda shari'a ta umurce ka ka girmama shi ne shari'a ta umurce mu girmama Ka'aba ko amma bayan hana mu mu rantsa da Ka'aban duk da cewa Ka'aban abun girmamawa ce manzon Allah abun girmamawa ne sallallahu alaihi wasallam ko to an hana ka ce na rantsa da manzon Allah na rantsa da darajar Annabi Muhammad yes yana da daraja amma ba a ce ka rantsa da shi ba shi kanshi din ya hana misali ba ka rantsuwa da wani abu ko sifan wani abu ko da wannan abun yana da daraja a shar'ance shari'a ta umurce ka ka girmama shi kal ka'abatil musharrafa kaman ka'aba mai daraja kama Allahu Allah kare ta wan nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ma an hana ka ka rantsa da manzo Allah duk da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abun girmamawa ne abun ka daraja shi ne abun ka so shi ne ka kaunace shi ka bi sunnansa ka bi tafarkin sa amma an sa maka iyaka limit banda rantsuwa da shi am lam yakun ina fata an gane ko ko abun ba mai daraja bane ba abun girmamawa bane kace na rantsa da kabarin tsoho na to kabarin tsohon ka can na Annabi ne ka gani na rantsa da ɗakin mahaifina ɗakin mahaifinka mai wani daraja yake da shi ne a ciki ya kai Ka'aba a'a to abun koda yana da daraja an umurce ka ka girmama abun a shar'ance ko abun ma bai da daraja duk da haka an hana ka ka rantsa da su ina hujjan aka samu hujjan hana irin wannan rantsuwan dalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan ya samo asali ne da hujja daga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana halifan duk wanda ya bude baki a cikin ku ku musulmi zai yi rantsuwa falyahlif billahi ya rantsa da Allah kawai aw liyasmut ko ya shuru da bakin shi ya daina rantsuwa in dai ya san rantsuwan da zai bada Allah bane ko sifar Allah to manzon Allah yace ya yi shuru kaga dama ba alheri bane zaka fada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da gobe kiyama in zai furta wata magana in alheri in ba alheri bane yayi shiru kaga rantsuwa da wani Allah ba alheri bane shi yasa manzo Allah yace to in dai har zaka rantsa ba da sunan Allah bane ba da sifan Allah bane ka ja bakinka kai shiru yafi mata alkhairi a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahlifu kada ku kuskura ku yi rantsuwa illa billahi sai da sunan Allah kada ku kuskura ku rantsa da wani abu illa billahi sai da Allah wala tahlifu kuma kada ku kuskura ku yi rantsuwa illa wa antum sadiquna face sai kuna da gaskiya karka rantsa akan ƙarya kenan karka rantsa akan ƙarya matukan zaka rantsa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka rantsa akan gaskiya wa qawlihi awani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa bi ghairi llahi duk wanda ya rantse da wani Allah ko da sunan wani Allah ko da sifan wani Allah faqad ashraka yayi shirka mutum yayi shirka a wannan wajen ina fata an gane domin ka dauko sifan wani ka daidaita shi wajen girmamawa da darajawa irin na Allah har ka rantse da shi to wannan shirka ce ina fata an gane idan mutum da yayi sai ya astaghfirullah ba shirka bace wanda za ta sallame ka daga musulunci wanda za ta rusa maka dukkan ayyukan da kai tun lokacin da ka balaga har zuwa wannan lokacin wannan ana kiranta maino shirka karamar shirka idan mutum idan yayi kawai je astaghfirullah astaghfirullah ya nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala ko yayi sallar raka'a biyu ya roki Allah ya gafarta masa yayi tawassuli da wadannan raka'a biyu ko kuma ya je azumin yini daya ya roki Allah yayi tawassuli da wannan azumin Allah ya fi masa wancan shirkan da yayi ina fata an gane a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairi Allah duk wanda ya rantse da wani Allah faqad kafara ya rantse da ya kafirce ina fata an gane zaka ga wani idan zai dan cuta kace wallahi tallah ba kai kada kace Allah ko Allah sai ce dan Allah wai yana so ya dan kana anan an ji kaman Allah yake amma a can sai ya ƙara wani la haka ya nuna babu na shi ma shirka ne a sunan Allah akwai Allah to wani Allah ka kira to wannan duka ba zai fidda mutum ba yayi karamar shirka Allah rufa mana asiri abu na uku kafin mu zo na uku akwai abinda ban ganshi anan ba wato harufan rantsuwa guda uku ne akwai wawun shine kace wallahi akwai ta'un shine kace tallahi akwai ba'un kace menene billahi kadin kace mutum billahi ko kace masa wallahi ko kace masa tallahi duka duk daya daga cikin waɗannan harufa guda uku da wawun da ba'un da ta'un sune ake kira huruful qasami harufa na rantsuwa duk wanda ka rantse da shi yayi abin nan wani zai hada su uku wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk zai hada su ina fata an ga duk zai hada maka kuma ka samu tsaban ƙarya ne wallahi dan mutum zai hada maka su ya jera su kawai ina fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri aqsamuha wato rabe-raben rantsuwa rantsuwan yana nan an rarraba shi kala-kala al-yaminu salafatu aqsamin rantsuwa ya kasu kashi uku wahiya na farko al-ghamus akwai rantsuwa da ake kiranta a shari'a yaminul ghamus wato rantsuwan da yake dulmu yadda mutum a karkashin wutan jahannama wato result din shi kenan ko kuma rantsuwan da yake dulmu yadda mutum cikin sabon Allah shine al-ghamasa idan mutum ya shiga ruwa haka ya irin nutsi yana din hace ghamasa fil ma'in ghamasa ya nutsi a cikin ruwa to aka kira shi rantsuwa na nutsewa cikin ina wanda rantsuwan da yake nutsar da mutum cikin wutan jahannama ko rantsuwan da yake nutsar da mutum cikin zunubai to wannan rantsuwan mummunan rantsuwa ne shi yakan sa mutum ya haukace ya lalace wanda ake cewa ai rantsuwa ne ya ci shi ko ba kwa gani waɗansu ƴan mahaukata suna yawo ko ka ga mutum tabbabe haka mental haka ya ci ai rantsuwa ne ya ci shi wani rantsuwa yayi a kotu akan ƙarya aka ba shi kuɗi shi yasa ya dawo haka ai rantsuwa ne na wani ka ganshi a bola a ce maka abin da ya kai shi ga wannan haukan rantsuwa ne akan ƙarya wannan yaminul ghamus din wahiya shine an yahlifa almar'u mutun yazo ya rantse da sunayen Allah da sifofin Allah muta'ammidan alkaziba dagangan akan ƙarya ka an yaqula kaman mutun yace wallahi na rantse da Allah laqad ishtaraitu kaza bi 50 mathalan wannan abun wallahi tallahi na saye shi naira 50 ne na saye shi 50,000 ne alhalin ƙarya yake ba haka ba ne an fi samun wannan a wajen yan kasuwa ya rantsa akan kaza ya saye shi alhali ba kaza ba ne ina fata an gane ko ko kuma mutun yazo ya rantse a kotu ya bada shaida akan ƙarya kamar yanda na ga muku kwanaki akwai yanzu musulman da su aikin su su zai su zauna a kotu sana'an da suke shine idan mutun yayyo cuta yazo ya dau hayan su su zo su rantse a kotu cewa lalle lalle wannan haƙin nashi ne shi kuma a ba su 10% suna zane su ƴan haya ne akan rantsuwa kawai so kuma sana'a da abin da aka samu 10% din shi za a zo a ciyar da iyali a yi sutura a ce an yi wa iyaye alheri a ciki an biya ma yara kudin makaranta a yi wa yarinya kayan daki an kai ta gidan miji yawa an sai TV na bango an sa an sai leather cushions an zauna an yi abin nan yawa in ka kai masa ziyara mineral din da zai ja a fridge ya baka ma duk daga wannan source din aikin su suna zaune kawai ina fata Allah ne ta yawa ne ina so in dan ku fa okay to una rigima ne akan wancan filin kawai nawa ne percentage zan ba ku zaman to mun shaidu dan zo kotun wane kana shaida wancan filin ki na rantsa da girman darajan Allah ya taba alqur'ani ya rike shi ce filin shi ta akai ka sani lokacin da akai kaza ina shaida ina kaza shi ma wancan shaida na biyu ya shigo su gama a dauko haƙƙin wancan a ba mu wanda bai cancance shi ba shi kuma a ba su percentage to ina jin in mutum ya haukace a wannan ma kadan ne ya kamata ya kama da wuta ne a nan inda ya rantsuwan ko kuma gini ya rufto mai amma wani in an ban shi aka he kaga Allah ma ya bar shi dami lafiya ya ci kudin Allah yana kallon shi yana masa komai da lafiyan da komai karshen da zai ba zai tsallake ran da zai yi mutu ba shi kenan duk abin da kai zan iya ta kallon ka he ranan ajalin ka undan ɗaya ka kawai to wannan wa huwa lam yashtari biha alhali ya rantsa ya saya 50 naira 50 ko dubu 50 ko 100 gashi nan dai wa huwa lam yashtari biha alhalin bai saya ba haka ya saya ba aw ya kula ko kuma wani misali na biyu ko ya ce wallahi laqad fa'altu kaza wallahi tallahi na aikata abinda kace dinnan alhalin bai aikata ba kai wani lokacin da na baka wannan kudin ka aje mu aina ka aje su wallahi tallahi na aje su inda kace alhalin bai aje ba wa huwa lam yaf'al bai aikata ba wa sumiyat hadha al-yaminu bil ghamus an kira wannan rantsuwan da cewa rantsuwa mai dulmuyarwa li'annaha taghmisu sahibaha fil ithmi domin tana dulmuyar da mutun ta nitsar da shi a cikin zunubi mai girma idan ka duba wadansu littattafai aka ce li'annaha taghmisu sahibaha fil nari domin tana dulmuyar da ta nitsar da wanda yake a cikin wutan jahannama gobe kiyama wa hadhihi al-yaminu wannan irin rantsuwan hiyal ma'aniyatu shine rantsuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana hannunka mai sanda yake mana gargadi bi kaulin rasul sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin duk wanda yaje ya rantsa akan wani rantsuwa da gangan wa huwa fiha fajirun yana mai fajirci a rantsuwan yana makaryaci kuma yayi haka ne li yaqtati biha mala imri'in domin ayyan ko masa dukiyan wani mutum a bashi yaje ya rantsa akan shaidan zur ko ya rantsa irin waɗannan da na faɗa din ya rantsa akan property na Mr. A nashi ne yayi wannan rantsuwan don a tabbatar masa da dukiyan wani ko property na wani ko kadaran wani ko haƙƙin wani nan nashi ne kuma wannan mutumin ma mafi munin ma muslimin musulmi ne to laqiyallahu zai gamu da Allah gobe kiyama wa huwa alaihi ghadban zai gamu da Allah gobe kiyama yana mai fushi da shi me kowa yake fata ya samu gobe kiyama rahamar Allah ko to mai rahaman sai kaje masa yana fushi da kai akwai hope ba hope ba hope duk wanda yayi amfani da rantsuwa yana makaryaci domin ya samu ya yago dukiyan wani ko haƙƙin wani a mallaka masa haƙƙin ma na musulmi to zai gamu da Allah gobe kiyama yana mai fushi da shi. Idan ka gamu da Allah gobe kiyama yana fushi da kai ka san ba rahama to wuta ne kawai. Amma ko a ce za a jefa mutum a wuta sai aka ce za ka gamu da Allah yana mai fushi da kai. Da aka ce ka gamu da fushin Allah ka ai shikenan. A gobe kiyama Allah bin jin rufa mana asiri. To duk irin waɗannan suna nan. Lauyoyi marasa tsoron Allah da su menene a lauya nan a lauya nan a bulla nan a gangara nan a hauro nan duka. A ce an yi defeating. To duk mutum ya je tsoron Allah. Asalin lauya a musulunci ba haramun bane. Lauyanci ana yi ne don a tabbatar da gaskiya ga mai gaskiyan shi, a tabbatar da haƙƙi ga ma'abucin haƙƙi. Tun zamanin manzo Allah akwai wannan, bai fito bane a sana'a da sa kaya na musamman da bude office na musamman kamar yanzu. Da domin wani mutum ba zai iya tsaya gaban mutane ba haka yayi magana, sai ya rikice maka kawai, sai ya rikice maka, to sai a dauko wanda zai magana a madadin shi. Tuntuni akwai shi. Ta fata an gane. Shi sa manzo Allah a kotunsa wata rana yace za ku zo fa ku kare gingimu da cases daban-daban a gabana. Manzo Allah yace ni fa dan adam ne irin ku, ban san gaibi ba, ban san abin da ke boye ba, ni fa zan rika bin facts da dalilan da kowa zai kawo mun. Takan yi fa mara gaskiya ya fi mai gaskiya iya magana. Mai gaskiyan kuma ya kasa menene? Ya kasa magana. To fa duk wanda saboda zakin bakin shi da iya maganan shi da iya kafa hujjojin shi yasa na dauko haƙƙin da ba nashi ba na dan uwan shi na bashi, to ya tabbata wani portion ne na wutan jahannama na yanka na bashi, wani yanki ne na wutan jahannama na bashi. Haka manzo Allah ya gaya musu tun a nan duniya, duk fa wanda zai zo gabana ya zo fa a kan gaskiya. Dan ni annabi ban san gaibi ba, ban san abin da ke boye ba, ba zan iya tantance mai gaskiya da mara gaskiya ba, amma ni zan gina hukunci na ne akan menene? Karfin hujja. To takan yi fa mara gaskiya ya fi karfin hujja da iya magana, mai haƙƙi kuma ya samu bai da wannan. To manzo Allah ya ce kai mara gaskiya mai iya magana ka ji tsoron Allah, fa duk randa nayi amfani da hujjojinka na baka wannan abun nake kai ne bisa hujjojin da ka gabatar ka san fa tun anan wani garwashi ne na jahannama na baka. Ka ji tsoron Allah, in ba haƙinka bane kar ka zo ka karba. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace. Ina fata an gane ko? To wannan shine, wannan yana ƙara tabbatar mana annabi bai san gaibi ba, sai bai san gobe ba, annabi bai san abin da zai faru da shi ba. Abinda Allah ya buɗa mai zai faru gobe, to ga wannan annabi wannan ba gaibi bane tunda an buɗe masa. Ga wanda bai sani bane gaibi, amma shi ba gaibi bane. Alimu menene? Alimul gaibi, alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi illa man irtada min rasulin. Allah shine masanin abun da ke boye, amma baya bude gaibinsa sai ga wanda ya ga dama cikin manzanninsa. Shi a wajen shi ba gaibi bane. Ina fata an gane ko? Wannan shine. Wa hukmu yaminil ghamus, hukuncin irin wannan rantsuwan a musulunce a shar'ance, annaha la tujzi'u fiha al-kaffara quduba, wato babu wata kaffara ta kamaimiya da za a ce zo kayi ta ta kankare maka wannan zunubi, babu shi don girman rantsuwan, don girman zunubi. Wa inma yajibu fiha at-taubatu wal-istighfar, za ka zo kayi zama na musamman ka rika neman tuba da afuwa kayi nafila. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Allahu akbar, Allahu akbar. To amma babu wai wani abu a ce zo kai ka ciyar da miskinai goma, a'a zo kai azumin kwana uku. Wannan irin rantsuwan ya fi karfin azumin kwana, domin ma babu ma abinda aka ce kayi shi a shar'ance, ma babu wanda zai zamanto maka wannan kafara, sai dai ka zauna kai ta istighfari, kai nafilu, kai azumi, kai sadaka, kai ta roƙon Allah, kaje umra ma kai ta roƙe ka roƙon Allah, sai Allah ya fi maka abinda ke tsakaninka da shi. Shi kuma wancan haƙƙin mutumin da kai ne silan aka raba shi da shi, sai ku je kiyama sai a bashi a can. Yawa ko kuma the only way out shine ka ƙara zuwa wajen alƙalin ka ce ina da magana a kira wani da wani abinda fa na bada shaida akan shi dinnan ƙarya ne kaza kaza ko kamar wanda suka bada shaida akan cewa Al-Mustafa shi ya kashe menene suka zo suka janye aka ce za a saya musu gida a ina a Saudiya an san an yi ta case din a jaridu suka zo suka ce kai wannan abun fa an ce mu faɗa ne kai za a ba mu kaza suka zo suka withdrawing suka fallasa abin da ya faru din na fata an gane ko wannan shine saboda me yasa sai dai mu te zanai ta istighfari yayi ta neman tuba wa zalika li idhami dhanbiha saboda girman wannan zunubi wala siyama musamman ma idza kana yatawassalu biha musamman ma irin wannan ratsan idan ya kasance ana yin shi ne don a yanko haƙƙin wani ana yin shi ne don a kwato haƙƙin wani to yafi hatsari kaga yanzu da kace wallahi tallahi wannan naira 10,000 na sai shi alhalin ba 10,000 bane eh rantsuwa ne na gamus amma bai kai wancan wars ba wancan fa kai shi ne aka ta dalilin rantsuwanka ne aka kwace haƙƙin wani aka bama wani shi kaga akwai matsala wannan wannan kawai tsakaninka da Allah da ka rantsa ne kawai haka amma wancan rantsuwanka ne zaman to dalili cutar da wancan da raba shi da me da haƙƙinsa da abin da ya mallaka da dukiyarsa aka mallaka ma wani to kaga ka kana da sarkake tsakaninka da wancan sannan kana da sarkake ya kuma tsakaninka da Allah subhanahu wataala idan kai clearing tsakaninka da Allah da tuba da menene to sai haƙƙin wancan mutumin ka san yadda zai ya koma hanishi yawa ka san kuma in ka je kotu ka warware kai menene za a ladabta ka ko yawa sai ka ce eh gara a ladabta ni anan gara a ladabta ni anan wannan shi idan kuwa baka san mutumin ba irin waɗanda ake hayan su din ne baka san mutumin ba baka san wancan ba kai dai an baka 10% ka tafi to idan ka rika tuba kana nafilfilo ka rika nafilfilo da salloli tunda gobe kiyama in za a biya wani haƙƙin da ka cuce shi ba wai haƙƙin za a kawo ba sallolin ka za a diba sai ka je kai ta nafilfilo ka ce to wataƙila nafilfilon da nayi da azumin da na shekara 5 zai iya biyan abinda na yi ma wancan gobe kiyama in aka tsaye da ni domin ayyukan mutane ayyukan da kai ne za a ɗiba ana biyan mutane idan kuma Allah ya ga nadaman naka da tuban naka da gaske ne sai Allah shi ya biya a madadinka ya ce wancan ɗin ya biya masa a madadinka abinda ya fi kyau dai kar a fara na biyu laghul yamin akwai rantsuwan da kawai ya harce ne kawai ya saba fadan shi ya saba guda ne akan harce ba wai yana fitowa daga zuciya bane wannan ana kiran shi laghul yamin abinda ke gudana akan me akan harce ba wai kawai harce ya furta shi wani ya yau nake kai wallahi ba matsala ya kuma na jira kaka su ai wallahi ka san problem din abun hawan ne ya na gadan din ka ai wallahi ka san ima su a caban yanzu din nan yanzu wani ya gurza ne haka da makamanta wallahi kai wallahi akwai zafi kai ai anyway zani kawo ma amma anyway wallahi daga nan zan bulla a gwan daga nan wallahi komai wallahi 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 irin wannan din harce ya saba fadan shi wallahi assalamu alaikum ina gajiya ya gare wallahi lafiya kalau wallahi ba matsala alhamdulillah ya kuke kaza kaza ya abujan to wallahi jiya dai na da umena wallahi ni na wallahi to irin wannan kawai abinda ya saba gudana akan harce a magana kawai ya saba fitowa ba tare da wani abin nan anni yaci wannan rantsuwan ba wannan shi ake kira laghul yamin to Allah baya kama mutum irin wannan ina fata ne kai na ka aje ina ka je da mota wallahi an aike ni to baka irin an dan saba da wannan din ko ba aikin ka akai din ba na fata wallahi dai ina je nan kawai da makamantan su wallahi wajen abokane na je kawai kai na kai latti zo nan kai ne wallahi sa kai na ne yake ciwo kaga wallahi sa wallahi 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 to irin wannan wallahi wallahi din kai wanda ana yin shi ne a harce ba tare da zuciya ya nufe shi shine ake kira laghul yamin wa hiya ma yajri ala lisanil muslim shine irin wallahi wallahi din nan da yake gudana kullu akan harcin musulmi min alhalif na rantsuwa amma biduni qasdin ba tare da me ba tare da nufin rantsuwan daga zuciya ba kaman yukthiru fi kalamihi kaman wanda yake yawaita cewa la wallahi ya abuna ya kaga wani wallahi ban ganshi ba yau kaje ka wallahi ban je ba ya kanon to wallahi kanon da gata nan irin wannan komai wallahi wallahi kalma daya sai an hada da wallahi bala wallahi eh wallahi ya ance naji kaga eh wallahi mun hadu jiya eh wallahi naje umra ance an ganka a jikin eh wallahi ai nan ne tunai ta zama irin wannan wallahi wallahi din shine liqauli aisha to irin wannan rantsan babu komai akan shi Allah ya yafe shi Allah yana swapping din shi tunda ba wai da nufi bane liqauli aisha radiyallahu anha saboda fadin aisha Allah ubangi yadda da ita allahu fil yamin kalamur rajuli fi baitihi wato irin wannan rantsuwa na yamin din shine irin mahira da mutum yake da yara hatta da yara sai kaji kawai yana ta cewa kaza baba kace zaka saya mun kaza eh wallahi ai zan saya miki kaza kaza baba kace zaka kai ni maka eh wallahi in kana karatu ba baba eh wallahi irin wannan hatta hira da yara hatta hira da iyali zama abun nan wallahi wallahi din nan nana Aisha tace to irin shi ne ake nufi da lagul yamin kada karami yaro dai ba sai karan tsaye mai ba ba sai karan tsaye mai ba ina fata an gane ko wa minha an yahlifa almuslimu ala shay'i daga cikin shi kuma akwai wani na biyu shine mutun ya rantsa akan wani abu cewa gaskiya ne da yake zato gaskiya da gaske ne fa ya tabayyana ala khilafihi kama yazunnu ala khilafi ma kana yazunnu sai abun ya bayyana sabanin yanda yake zato wa hukmu hadha alyamin annaha la ithma fiha hukuncin wannan irin rantsuwan babu me babu komai akai babu komai wala kaffarata babu kaffara watajibu ala qa'iliha kai ne misali ka aje wayanka akan tebur ashe ka dau wayanka kai wa mai an kace yaro ya kai wa mai gyara sai ka turo dai danka kace yazo ya goge maka tebur yana goge yana goge ba ka shiga baka ya kaga ba waya ka manta kace ashe akai shi gyara kace kai zo nan ka dau selula yaron da ka tura ya goge maka eh tai ina wayan da ka dauka kan tebur dazu da nace ka goge baba ban ga waya ba wallahi ka dau waya ka fito da ita ko in zane ka wallahi ka dau waya a wajen hekan sai ya bayyana a gare shi ashe ya to irin wannan ka rantsa akan abu kana zaton kaza ne sai can abun ya bayyana maka sabanin haka to shi ma wannan ana kiran shi lagul yamin babu zunubi akai wala kaffarata kuma babu wata kaffara da za ka yi ko wani aiki da za a ce ka yi a madadin kaffara tajibu ala qa'ila babu wata kaffara ta tawajaba akan wanda yake fadanta li qawlihi ta'ala wannan kuma an samu shi ne daga alqur'ani inda Allah ce la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum Allah baya kama ku da irin yawan rantsuwan da kuke a maganganunku walakin yu'akhizukum bima aqattumul ayman zai kama ku da rantsuwan da ta fito daga zuciya kuma akan ƙarya wannan shine nau'i na uku na rantsu na biyu nau'i na uku al-yaminul mun'aqada rantsuwan da ya kullu daga zuciyarka wannan daga harce ne kawai yake gudana bai kullu daga zuciya ba ko wannan kuma rantsuwan da ya kullu daga zuciya wahiyal lati yuksadu aqduha ala amrin mustaqbal shine rantsuwan da ake yin shi cewa ana so a yi abu in future ka rantsa akan zakai abu anan gaba tun lokacin shi bai zo ba kan ya kula muslimu kaman musulmi yace wallahi la af'alanna kaza wallahi sai nayi kaza da kaza kaga nan gaba kenan ko kuma wallahi bazan saki yin kaza ba bazan yi abun ba ina fata an gane shara ne aka saka ko wani abu ko wani aiki ne haka an baka wani kace wallahi bazan yi ba bazan yi ba na gaji da fitina wallahi sai na aikata kaza to fa hadhihi al-yamin kaga kafin kai aikin ka kai intending ka kullaci yin abun tun kafin kai shi to wannan shine ake cewa rantsuwan da aka kulla shi a zuciya tun kafin azartar da aikin fa hadhihi al-yamin allati yu'akhadhu fiha al-hanif wannan shine rantsuwan da Allah yake kama wanda bai yi shi ba in ka rantsa akan zakai abu ka bashi sai ka rantsa Allah zai kama ka in ka rantsa akan zaka bar abu sai ka yi shi shi ma Allah zai kama ka لقوله تعالى شيني وند الله يكيشا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ina fata an gane ko na rantse da Allah sai na zane wani yau kaga kafin ya shiga hannunka ka zane shi rantsuwa menene rantsuwa ya kullu a me a zuciyanka niyan ya kullu kuma harce ya furta to idan ya shiga hannunka baka zane shi din ba to sai kai kafara kafaran shine kai azumin kwana uku ko kuma ka ciyar da miskinai 10 abinci kowane miskini ka bashi 1 square meal abinda zai ci ya koshi su 10 zaka nemo ko kuma ka sufurtar da su kowa ka mai jamfa da wando da hula irin kayan da in aka gani a al'adan ku sune kaya na kamala malamai suka ce wanda mutum zai iya sashi yayi sallah da su mu kuma kaya na kamala da za a ce in ka sashi kai sallah da shi shine jamfa da me da wando da hulan shi to shine heka din ko na mutum 10 ka aje su a goge a ba ma kowa cikin miskinai 10 din nan ka dauko wannan ka bashi ɗaya wannan ɗayan har su 10 shine ka fara rantsuwa is optional aidan kai azumin kwana uku ko ka ciyar da miskinai 10 ko ka musu sutura su 10 ka ba ma kowa to shine rantsuwan da ake masa kafara kenan wancan na gamu bai da kafara sai dai ka zauna kai ta ibada kawai wancan mai gudana din a harce babu laifi babu kafara babu zunubi wannan shi kuma wanda aka kulla abun kafin azartar da aikin ko aka kulla ce ba za a yi din ba to shine na rantsa da Allah bazan saki tuka motan office din nan bazan saki tuka alhaji ba aka zo a haba tsakaninka da alhaji ai wannan bai taso ba kaza 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 maza a ai kaza kaza aka yi sulhu to da fa na rantsa kai kafara a ina da ulsa wallahi kaza ulsan ma kaza ban iya awa daya he a ce to ciyar da miskinai 10 ko ka musu jamfa ba inda zaka kukuta ta san mutun da an ce yayi kafara yace to dama ina da ya san in ya san akwai azumi a cikin kafaran to sai ya nemi hanyar da zai ture azumi gefe ni wallahi talla Allah wai Allah ma ya sani ba zai iya azumin ba haka zaka ji ya ce maka to ya nuna maka kai mai sauraron shi Allah ma ya san ba zai balle kai kenan za to ina ruwa na ni Allah zaka yi wa ai ina fata an gane ko to waɗannan su ne to hukuncin wannan rantsuwan na ƙarshe da muka yi na uku din nan anna man hanafa fiha duk wanda ya rantsa ya warware rantsuwar asimun yayi sabo wajabar alaihi kafaratu lidhalik saboda haka abinda zai na kafaran haka din shine abinda zai ya magance masa ya zamanto an swapin masa wannan zunubin da yayi na abinda na rashin cika wannan alƙawarin shine kafara shine zai yi kafara lidhalika fa in fa'alaha idan ya aikata kafaran za saqata al-ismu ko sai Allah ya sa a share wannan zunubin da kai anhu wazala a kauda wannan zunubin gaba daya ina fata an gane ko yawa sai na hudu mata sukutu bihil kafara abunda ke swapin abunda ke share a mutum wannan zunubin tasqutul kafaratu wal ithmu ala halifil yamini bi amraini yawa wato hanya biyu ne wanda suke sa wato zunubi da kuma abunda zai kakkabe zunubi daga kan wanda ya rantsa ta hanyoyi biyu na farko an yahlifa al-mahlufa ala fi'lihi an yaf'ala al-mahlufa ala fi'lihi abunda zai sa kawai Allah ba zai kama ka da laifi ba ko da zunubi idan ka rantsa ba za ka yi abu ba to a samu baka yi shin ba shikenan ba mai cajin ka da wani abu ko kuma idan ka rantsa ba zan yi kaza ba a samu baka yi shi ba idan ka rantsa zan yi kaza a samu ka yi shi to wannan idan ka zartar da abinda ka rantsa da shi matukan fa da sarrafi kuma ba sabon Allah bane ba sabon Allah bane na rantsa da Allah bazan sake sharan masallacin nan ba na rantsa da Allah bazan sake karanta Qur'ani ba tunda abun matsiya ne da wa kake misali ka gani baka isa ba to ya zaman to dai rantsuwan da zaka yi ba sabo bane ka rantsa zaka aikata ko kuma ba sabo bane ba da'a bane ka rantsa zaka bari ina fata an gane to abinda kawai zai kauda kai daga kafara ya hana ka aikata kafara din nan in ka rantsa zaka yi abu a tarar ka yi shi kitan zancen kafara ta taso zancen azumi kwana uku ya taso a kanka ciyar da miskinai goma ya taso tufatar da miskinai goma ya taso shikenan bakin ka aleku ko kuma ka rantsa ba za ka yi abu ba a tarar baka yin ba ka rantsa za ka yi a tarar kai shikenan aw ya turukal mahlufa ala tarkihi ko kuma ka bar abinda ka rantsa za ka bari in ka bar shi shikenan aw ya fa'ala ma halafa ala tarkihi ko kuma ka aikata abinda ka rantsa cewa za ka bar shi aw ya turuka ma halafa ala fi'lihi ko kuma ka bar abinda ka rantsa cewa za ka aikata shi amma ta hanyar mantuwa ne ba deliberately bane ina fata an gane ko nan ka rantsa za ka aikata kaza sai ka aikata shi matukan ba sabo bane shikenan ba wata kafara ka rantsa zaka bar kaza kuma ba da'a bane ga Allah sai ka bar shi din shikenan amma nan sai ka rantsa zaka yi kaza sai ka bar kazan baka yi shi ba ko ka rantsa zaka bar kaza sai ka aikata kazan kaga ai ka saba ko amma ta hanyar mantuwa ne ko kuskure ko wani ne yayi forcing ɗinka yayi forcing ɗinka ina fata an gane na rantsa yau zan ba ma wani sadaka na rantsa ko hei na manta fadis ko kuma na rantsa zai kaza hei na kuskure a abun ko kuma na rantsa zai kaza under duress wani ne yazo ya shake ke kai ka rantsa mana zaka sake matan kai zo ka rantsa akan zaka kaza ga bindiga akan kai ka rantsa a karkashi menene tilastawa tilasti to irin wannan ba kafara rufi'a anil ummati alkhata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda al'umma ta suka yi bisa kuskure wan nisyan ko bisa mantuwa wa mastukrihu alai ko abinda wani ya tilasta musu ya musu barazana ga rayuwansu to idan suka yi wannan abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe musu ba zai kama su da kafara ba sai abu na biyu the only way out idan kai rantsuwan da ba za ka yi kafara ba shine an yastasni ka ce billahi allazi yausaina da kiwa ne insha Allah insha Allah da ka fada in bracket din nan to kana shine kawai zai kukutar da kai daga kafara ko kuma na bar yin kaza har abada bazan sake yin kaza ba insha Allah sai ka zo ka yi shi daga baya kace a ta dama nace insha Allah Allah bai so ba yawa ina fata an gane na rantsa zan baka 1000 nace amma fa insha Allah yawa kar mutun ya yayi hakan dama yana da niyyan ba zai baka ba sai ya fake da insha Allah din a'a shine an yastafni shine ya toge mai rantsa ya toge ya ce insha Allah in Allah ya yadda aw illa an yasha Allah sai ran da Allah ya yadda to idan kana al-istithna'u bil majlis idan atake inda yayi rantsuwan ya ka insha Allah ne alladhi halafa fihi to wannan insha Allah zai kukutar da shi amma misali nace wallahi tallahi sai na da kiwa ne sai nace insha Allah ina gama maganar naka insha Allah in ban da ke shi ba babu wani abu ba kafara babu wani laifi saboda insha Allah din nan tai menene sai defense amma idan kawai insha Allah sai da aka samu interval billahi allazi yausaina da kiwani sai can ba minti a shan kace insha Allah ina wance rantsuwan ta tafi ta nisa insha Allah ba zai riske shi ba ta dauka insha Allah yanzu kuma wata sabuwar magana ce zaka yi developing but is not attached to wancan abinda ka fada din shine idan kai karanta din ka insha Allah fil majlis at that very moment ake nufi alladhi halafa li qawli sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man halafa duk wanda ya rantsa da ya rantsuwa fa kala sai ce insha Allah in Allah ya da to ko bai yi abu balam ya hana babu kafara akan shi wa idza lam yahnath wala ithma alayh, tunda an ce ba kafara to babu laifi ne akan shi, kuma wala kafara ta babu kafara. Ina fata an gane ko wannan, inda zamu tsaya kenan insha Allah. In Allah ya tsawaita rayuwar gobe sai a ci gaba.